Allah ta'ala ya mana kashedi ya ja kunnan mu yake ce mana kan mu kuskura mu mutu lokacin da alamomin mutuwa suka zo mu kai su kan mu kuskura sai an same mu muna musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun me ake nihi da musulmi musulmi shine mai me kauya musulunci shine istislamu lillah me kauya ga Allah ga kada kadaita shi bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'a da jayuwa gare shi da biyayya wal khulus min ash-shirk da kubuta daga tsahi kada ka kuskura ka sake mutuwa ta same ka ba ka cikin musulmi idan mutuwa ta same ka kai ba musulmi ba wallahi ka gabo ne ka ga arka ne ka lalace ka tabalbalce za ka shiga asara kai asara duniya za ka shiga cikin balbalun bala'i da musiba a lahira wanda yake hal abadul abada annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi a cikin talakai gaba daya Allah ya zaba mai sahabbai wanda za su daukaka kalmar la ilaha illallah Allah ya zaba mishi al'umma wanda Allah ya sa mu muna cikin al'ummar shi Allah ya sanya mu daga cikin al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas yake cewa Allah bai halicci wata rai ba wanda take mai daraja ko wata abu wanda yake mai daraja wanda ya kai darajar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa Allah subhanahu wataala ya daukaka annabinmu Allah ya zabe shi ya zaban mai mutane sahabbai ya zaban mushi waɗanda suke al'ummar shi kuma Allah ya ce kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas ku ne yayyen al'ummai da aka hudo a cikin tarihin duniya gaba daya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umurni da aikin alheri kuna hanin mugun aiki ashe ko da yaushe muka fasa umurni da aikin alheri muka fasa hana mugun aiki to kenan mun zama sharrin al'umma Allah kiyaye Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah baya rantsuwa da komai sai dan nuna wani muhimmancin dake cikin wannan abun ku duba duk cikin qur'ani inda Allah ya rantsuwa zaka ga imma an nuna mana muhimmancin wannan abun a cikin rayuwar mu ko wata azaba ko wata ni'ima a cikin shi to Allah ya rantsi da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai kama ba sunan shi a dukkan Qur'ani tun daga Baqara har Nasi babu inda Allah ya ce Muhammad sai daga shi an ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah a ce ya Abdullah a ce ya bawan Allah a ce ya ayyuhal mudassir ya kai wanda kallin libaran nan ya ayyuhal muzammil babu inda aka kama sunan shi fafarat saboda girmama shi da Allah ya yi amma duk sauran annabawa Allah ya kama sunan su Ya Zakariya, ya Yahaya, ya Musa. Haka aka dinga kama su a wannan cikin Qur'ani, babu inda Allah ya ce ya Muhammad. Menene wannan? Eh ne daga cikin girmamawa annabinmu wanda Allah ya zaba mana. Ba wannan ba ba shikenan ba. Allah subhanahu wataala ya ce mana a cikin Al-Qur'ani, "Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah da kanshi da shi da annabin shi da mala'ikun shi suna yin salati ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam menene salatin da Allah shine Allah zai ambaci sunan shi da daraja shi ya daukaka shi a gurin mala'iku da suke tare da shi mala'iku su yaba shi sai aka ce mu ya ku waɗanda kuka yi imani ku yawaita salatin annabi ku yawaita iman annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya jama'a salatin annabi sallallahu alaihi wasallam adda'a ce wadda take ita ce wadda diyawa daga cikin musulmi sun manta da ita ba sai a gurin sabga ba a ce ma salati goma goma salati sha ɗaya salati kaza a'a tuburu rayuwarka zakka kama kai ta salatin annabi ya kasance kana da lokaci da ka zauna kawai kana ma annabi salati Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Albani ya hassana wannan abu ya tabbatar da shi ana ma annabi salati sahabbai suna mishi salati amma ba dole ba sai sun kawo salatin ibrahimiyya abinda yake tilas a cikin sallah ne dole sai da salatin ibrahimiyya salatin ibrahimiyya da sibogin shi guda takwas ko tara wanda suka zo sahihai wannan tilas din shi a cikin sallah ne amma tafsirul aya zaka dauka Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kai tayi tukuru kaga yanda rayuwarka za ta fita ta daidaita ya dan uwa musulmi ko Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ahmad bin Hanbal Ahmad ya rawaito hadisi da shi Nisa'i annabi yake cewa duk wanda ya yi min sallati daya Allah zai mai goma duk daya Allah zai mai goma yanzu da za a rige wannan kofai da kofofin masallacin nan gaba daya mutane su tsaya ka ba su jika su baka jika goma ka ba su jika su baka jika goma da dan hala yau wani zai kwana a gidan shi zai taba da jika ana ba shi jika goma duk salati ɗaya in kama annabi Allah zai ma goma Allah ya maka aiki salatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai lada ne zaka zuba maka wanda yake shine sannan kuma ku sani ya ayyuka wa musulmi ima annabi salati yana daga cikin sababin akan kare ma zanubanka gaba ɗaya ba sai ka ci Allah gafarta mu ba ka zauna kawai kana ma annabi salati duk wani bakin cikin da yake zuciyarka zai huke da shi jarraba ka gari bakin cikin duk da ya kulle ma cikin zuciya Allah zai warke ma shi ka dauki lokaci ka zauna kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam salati hadisi yazo daga Ubay ibn Ka'ab yace ya rasulullah Ubay ibn Ka'ab yace ya ma'aikin Allah ina da lokaci wanda nake yawan addu'o'i na daidai wanda lokaci zan sa maka na yin salatin ka in zan yi addu'o'i na annabi yace mai abinda kaga dama mashi abinda kaga dama ka sa yace ya rasulullah in sanya ma lokaci ɗaya daga cikin uku sauran in yi addu'o'i na ɗaya daga cikin uku in na fara in yi ta salatin ka annabi yace mai mashi wa in zidda fa huwa khayrul lak abinda kaga dama amma da ka ƙara da ya yi maka alheri yace ya rasulullah to in sa ma rabi in na tashi addu'o'i na rabin lokacin da na dauka kawai salatin ka ne nake annabi yace in shi in kaga dama ai haka nan wa in zidda fa huwa khayrul lak in ka diga da ka ƙara da ya yi maka alheri Ubay ibn Ka'ab yace ya rasulullah ay allaka thuluthayn to in sanya ma biyu daga cikin uku kawai salatin ka zan yi tayi annabi yace in shi in kaga dama i wa in zidda fa huwa khayrul lak da ka ƙara da ya yi maka alheri sai Ubay yace to ya rasulullah ay allaka salati salati fi salatika kullaha fi salati in na tashi addu'a ka kawai salatin ka ne zan zauna in yi tayi shine addu'a ka annabi kusa me yace mishi jaye mai idan tukufa hammak wa yughfar dambak idan kai haka nan duk wani bakin cikin da yake zuciyarka ummi ne ne Allah zai iya ma da shi zai huda ma shi ba wannan ba kuma wa yughfar dambak akan kare maka zanubanka ya jama'a kana ina ga salatin annabi ya dan uwa musulmi ya kake kamanta da ka zauna kai kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya zo a cikin hadisin Ubaba Abi Umama annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana salatu ummati tuqradu alayya kullu yawmin juma'a duk salatin da al'umma ta ta muni za a kai muni ana buzurto muni shi duk ranar juma'a duk ranar juma'a ya dan uwa musulmi so ake kai yawaita salatin annabi a ran nan ake tattara duk salatin bayi gaba daya waɗanda suka ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama salati yana daga cikin ladduba kuma na amsa addu'arka sai kai salatin annabi Allah yake karba addu'arka kai addu'a mai ladabi annabi wata rana ya shigo cikin masallaci sai isko wani ya ida kawai sai war addu'a da ya fara addu'a annabi yace ajilta ayyuhal musalli kai gaugawa ya kai mai sallah sai annabi ya koya mishi yanda ake addu'a da ya ga wani kuma ya zo ya yi salatin annabi da fari ya zo ya girmama Allah ya yabi Allah ya yi yabi Allah zai yi addu'a da dubba ne na addu'a sai ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya yi salatin annabi annabi ta yi mashi saltuquta udquta jib wa saltuquta tambayi abin da kake so za a baka tambayi Allah kawai shikenan ka yi da dubba abin da yake kanka ka yi da wani yi addu'o'in ka kawai rawahu at-tirmidhi hadisi sahihi ya zo daga muslim cewa duk azan idan kai sallah saboda ɗaukaka salatin annabi idan ka ji mai kiran sallah annabi ya ce ku dinga faɗin abin da yake faɗi idan ya ira kuma ku muni salati kuma ku nema mini wasila menene wasila wani matsayi ne shi ɗaya a aljanna annabi ya ce wannan matsayin ina roƙon Allah ya ce ni ne a wannan matsayin ku nema ma annabi a ce wasila Allah ka ba annabin wasila ya ce duk wanda ya nema mishi wasila ceto ya halitta a gare shi kenan ka sama kanka lokaci ka ɗauki lokaci ka dinga yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk bakin cikin da ya same mu a ƙasa duk bakin cikin da ya same ka kai kadai a gidanka duk bakin cikin da ya same ka a kasuwarka ko a gurin aikinka kana zauna a biro ɗinka kana aiki Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad abin da yake baki ka kenan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya dan uwa ka jarraba ka ga yanda rayuwarka za ta canza ka jarraba ka ga duk wani bakin ciki da Allah zai hudda maka shi dama min ne bakin ciki ne na duniya kuma a lahira a gafarta maka to annabi ya baka salati da zaka yi ta yi shikenan Allah ya tsare ka Allah yake ce mana alladina amanu wa lam yalbisu bi imanihim bi zulmin alladina amanu wadanda suka yi imani wa lam yalbisu imanihim bi zulmin busu cudanya ba imaninsu da zalunci shine kufur kahurci da bid'o'i ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun su suke da security a ƙasa su ne Allah ya dauki garantin ya tsare su kawai ka bi islam musulunci Allah ya dauki garantin zai tsare ka sannan kuma salatin annabi yana da siyar da dama kada ka dauki irin wanda aka kirkiro na bid'a salatin annabi aka ce kai sallallahu alaihi wa sallama kai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka kirkiro ka ne san tace kuma da irin kire-kire na mutane da suke cewa in suka je kabarin annabi suka gaida shi cewa zai meko musu hannu hal ya kawo suka dauka wani suka zo kabarin wani wali daga auliya din su zai maido musu hannu yana jin su to wannan duk kurafat ne ya kamata ɗan uwa a nesance shi mu koma ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu bi kun da kun mun dacin ta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu bi kun gushe mata ko mun dacin ta ya ɗan uwa musulmi kuma sallu wa sallimu